music at houseofsongs.com.
Soyayya ba illa kaunar gaskiya ho Allah soyayya zalla zalla
soyayya dan ho Allah soyayya ba illa kaunar gaskiya ho Allah soyayya zalla zalla
soyayya dan ho Allah soyayya ba illa
kaunar gaskiya ho Allah soyayya zalla 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 zalla
zalla zalla zalla zalla zalla
soyayya ba illa kaunar
gaskiya
Allah soyayya zalla zalla.